Tun a washegarin bayyanar labarin kashe-kashen da ake zargin dakarun tsaron Nijar da aikatawa akan wasu fararen kula kimanin 200 a karkarar Inates da Ayero iyakar kasar da Mali, yasa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH kaddamar da bincike a waɗannan wurare domin tantance gaskiyar abin da ya faru. Bayan aiki na tsawon watanni uku, binciken na hukumar CNDH ya zakulo gawawwaki kimanin 71 da aka bizne a ramu 6 daga cikin 7 ɗin da aka yi nasarar ganowa, abin da ke gaskanta zargin da aka yi a can baya. Al-Mansur Muhammad na kungiyar Kafan na daga cikin 'yan fafutukar da suka halarci taron baje wannan rahoto.
A gani na gwagga hukuma ta yi hasken, ta yi binciken da ya kamata. Dukkan da mutane da an kashe. Wasu an samu su kartu cikin kai, an kaddama su cikin kai, kuma duk nazarin kin CNDH babu zancen an ta'adda ba cikin wannan abu.
Sai dai ra'ayoyin jama'a sun sha bambam a game da sahihancin bayanan da hukumar ta ce ta tattara a yayin gudanar da bincike. Shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Kader Dambaji son Allah na cewa,
bisa wannan abin da ya gani, ni ban da tabbacin da zan ci ya jami'an tsaro na sun kai wannan aikin. Wato bisa abubuwan da aka gani, abubuwa na waɗanda ga iya kanuwa a aiki da halin jami'an tsaro, saboda aka sa musu kashin kaji, saboda aka sha Nijar kashin kaji.
A cewar hukumar ta CNDH, tuni ta damƙawa shugaban ƙasa Isu Muhammadu wannan rahoto, abin da ya sa wasu ke ganin
ya kamata a ba jujjuyuwan ga dosiye a bincika duk wanda muna ana tambaya da hannu ciki, a kuroshi, a tambaye shi, kuma a hukunta duk wanda ya kawo mana wannan bala'i. Ai, in ana tsoron talakawa, ba a ce ba a tada hankalin talakawa ko a yi wani kashe-kashe.
To amma wasu kuma na cewa ya zama wajibi a ƙara zurfafa bincike.
A tsaya a bincika, bismillah, a tsaya bincika, a bincika tabbata da wanda ya yi abin gashi tabba, amma bisa tana yiwa ai hatara.
Shugabannin jami'an tsaron da tawagar masu bincike ta tuntuɓa a yayin zagayenta sun ayyana wannan zargi na kashe-kashe tamkar wata farfagandar da aka kitsa takanas da nufin ɗaukar hankalin jama'ar cikin gida da waje, yayin da mazauna karkarar da abin ya faru ke cewa tabbas an yi wa dangin su kisan gilla da sunan yaƙi da ta'addanci. To amma hukumar CNDH ta jaddada cewa ba ta da niyyar katsewa dakarun tsaro hamzarin aiki ta hanyar wannan bincike, illa kawai ta yi amfani ne da hurumin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya bata a matsayinta na mai kare mutuncin Nijar a idon duniya akan maganar mutunta 'yancin ɗan adam. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.